الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر الله أكبر الله أكبر
irin yanda aka gudanar da sallar Lahadi da Alfitri a garin birnin Kwanni kenan kuma jim kadan bayan kammala wannan sallar sai magabatan suka dauki magana inda wakilin gwamnatin kasar cewa da shugaban gundumar birnin Kwanni Malam Munkela Sarka ya kira ga jama'a da su yi addu'o'i domin Allah ya kare askarawan kasar da ke bada tsaro na lafiya ga ɗan kasar da dukiyoyin su
kuma yanzu kun ji sako wanda an ka kawo na lalle sojoji suna kula da rikin kasa to ya kamata kowane lokaci ai addu'a ka samu su zanna lahiya ka samu kwanciyar hankali
shi ma magajin garin birnin Kwanni ya bi wannan sahu inda yayi fata ga jama'a su yi amfani da wannan damar ta sallah domin su wa junan su gafara haka zalika tare da yin addu'o'i domin Allah ya dawo mata da zaman lahiya a cikin wannan kasar ga Dr. Sumaila Asuman
Allah ya kare kuma duk wani mai niyyar shiri zuwa ga kasar mu koko ga garin mu koko da gidajen mu Allah ya tona mishi asiri Allah gaya ba shi iko ko yadda muka taru na akai addu'a Allah ya tsare kasar tamu Allah ya karbe addu'a mu
wakilin mai martaba sarkin Kwanni a lokacin da dauki magana gargadi yayi wa jama'a da su kiyaye da ibadar da suka yi saboda kar su shiga wata masha'a su narke dukkan ladaddakin da suka samu a lokacin wannan azumin Ramadan
gargadi guda za mu isa muku al'umma abinda honka sani na kowa sani kar mu zamo masu gina kullum muna tunkubewa mun yi ibada wata ya cika mun yi addu'o'i mun roki Allah shiga wata muna kar a zo tun bisa yau ranar sallah kuma gina da kai ka tai ka saka tunkubi dan yau wani bai kwana da ibada ya yi aikin banza a kiyaye sabon Allah jama'a musibobin da ka samu bisa kasar ga wata mun ne yau kenan mun yi Allah tuba ai ta istighfari dama a ce indai muna son arziki ko yaya ko komi ne zai yi istighfari
su kuma kristoci sun yi amfani da wannan damar ta hanyar shugaban su Mala Abubakar Musa domin yin fata alkhairi wa musulmai game da wannan sallah wadda suka ce azumin da aka yi zai kawo ma wannan kasa alkhairi mai yawa
muna mu oya mu fatan alkhairi wayan mu ne kannan mu ne kuma yinnan mu ne muna musu fatan alkhairi bisa ga wannan sallah muna musu goyen bayan 100 bisa 100 mai kuma da aka sha ruwa lafiya muna musu fatan alkhairi da wannan ruwa da aka sha kuma bare zama na albarka a cikin kasar mu ta Niger ya kawo mana kwanciyar hankali a cikin kasar ta Niger
daga bisani yara kankana da muka gani akan hanya suna yawon sallah sun yi mana bayani irin farin cikin da suka ji game da wannan sallar ta bana
gaskiya mun ji dadi wannan sallah saboda gashi muna nishadi tare da abokan kuma ga sallah muna fata a waci lahiya kuma a rabu lahiya muna fata kowa ya zauna lahiya gidan shin riya muta liyafa mai kyau insha Allah wannan sallah insha Allah za ma ta tabara in Allah ya saboda cikin jin dadi yake insha Allah
sunan Abdulmajid Uzi to ra'ayi na wannan sallah ta bana mun ji dadin ta saboda wannan sallah batawa tazo warba zatawa
sunana Muhammad bacciya ga sallar ta yi dadi amma dai muna godiya don ga sallar yayi amma dai Allah saka da alkhairi Allah mai mai ta muna aikin gawar eh
Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashin Hausa na murya Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Niger